من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta Manawa ce a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin manhalul masail littafin koyon addini wanda muke gabatar da shi cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a daidai lokaci irin wannan lokaci yau dai muna yin litinin daren talata wanda ya daidai da jiya dai 29 ga watan al-Muharram ko to dazu dai kamar naga ana cewa 1 ga watan Safar akwai wanda ya ji labarin ganin wata to ko 30 ga al-Muharram ko 1 ga Safar yawa yau hijira na shekara 1446 daidai da 5 ga watan 8 miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a ƙarshen darasin mu na makon da ya gabata mun shiga al-awqat faslun fil awqati al-fil al-awqat al-awqat lokutan sallah al-awqat jam'i ne na waqtun karatun iya shafin littafi na 63 page 63 mun karanta gundarun faslin muke bayani cewa duk sallolin nan guda biyar lokutanta duka Allah ne ya sa shi da kansa ma karanto ayin cikin suratu Yusuf da ayin cikin suratul Isra da kuma irin bayanan da malam yayi ga wata aya ma ya ka cikin suratul Hud alaihi salam aqimi salata darafayn nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyiati zalika dhikra liz-zakirin inda zamu tashi a yau inda malaki ya cewa qala shaykhu rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 29 a cikin wannan littafi malaki ya cewa qala shaykhu rahimahullah ine yace shaykh wanda yake nufi shine malam abdurrahman al-aqdari duk inda yace qala shaykhu to yake nufi domin shi kaman sharhi yayi wa littafin aqdari ya bubbuda ayoyi da hadisai irin abin da shi malam ya dunkule kuma ya bubbuda shi dama iya ɗaya daga cikin manufatar rubutu shine ka ƙara wani abin da da ba shi ko kai ƙara bayani a kansa yanda abin zai ƙara fitowa fili ana fahimta malam yace al-muqtaru lidh-dhuhri min zawali shams ila akhir al-qama lokaci da shari'a ta zaba a gabatar da sallan azhar a cikin sa shine min zawali shams daga ranar daga zaran rana ta yi zawali zawali shine karkatawar abu an gane ko karkatar rana daga tsakiya ta karkata bangaren da take faduwa to daga rana ta karkata to ta yi zawali kin to daga zaran rana ta karkata bangaren da za ta fada to daga wannan lokaci lokacin azhar ya shiga har zuwa ila akhir al-qama har zuwa lokacin da inuwa za ta yi daidai da tsawon abin da ta yi wa ido ana fahimta shine qama kenan daidai lokacin kuma al-asr ya shiga kenan idan ka kafa abu ice ko kara ko kai ka tsaya kaga inuwarka ta yi daidai da tsayinka to lokacin mukutari na azhar ya fita kuma lokacin laruri ya shiga kuma laruri kuma iya zuwa har zuwa faduwar rana larurin azhar da al-asr iya zuwa har faduwar rana ana fahimta amma mukutari shine ga zawali shams ila akhir al-qama kuma an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyul amali afdal wani aiki ne fi soyuwa agun Allah sai ma aiki yace as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta wannan aikin yafi kowane aiki soyuwa agun Allah ana fahimta yasa duyin da zakai ka dinga kokarin yin sallah a farkon lokacinta kuma a cikin jami'i domin akwai yardar Allah a ciki ana fahimta sai malai ci gaba da cewa wal muqtarul li asr
mukutari na al'asr lokacin da aka zaba a gabatar da al'asr a cikin sa shine min al-qamati daga lokacin da inuwa ta yi daidai da abin da ta yi wa inuwa din hine qamatil ula ila isfirari har zuwa isfirar shine lokacin da rana ta fara yelayelan faduwa bata gama faduwar ba amma ta sa yelon faduwa ine isfirar to wannan shine lokacin ƙarshen mukutari na al'asr darurin su kuma su biyin daruriyahuma larurin azhar da al'asr ila gurubi shamsi shi daga zaran rana ta fada in dai baka yi sallan azhar ko al'asr har rana ta fada to abinda zaka yi qada'i sunan sa qada'i kuma ba yi wa sai da dalili dalilin kuma wanda shari'a ta sanya ba wanda ka sanya ba ana fahimta amma laruri zaka iya jirkinta baka yi sallah ba har wannan lokacin ka dai yi abin da yake ba daidai bane kuma ka rage wa kanka daraja ta sallah a jami'i da kuma lokacin da aka zaba amma matukar lokacin larura ya shiga to babu shakka sai akwai kokwaran dalili zaka yi sallah wannan lokacin yasa suka ce duk wanda aka kawai ya bar sallah bai yi ba babu dalili a shari'a har lokacin da ya bai da to shi ba a buƙatar mai rama ba wani nassin da yace mutumin da ya bar sallah da gangan ba nassin da yace ya rama sai dai mantuwa ko rashin sani ko bacci ko wata larura ta jinya mai ƙarfi ko dai abin da ya kama da wannan amma haka kawai lafiyarka kalau kana ji kana gani kana da yanci ayi sallah har lokacin tafice baka zo kai sallar ba har lokacin mukutarin tafi da lokacin larurun tafi ta to ba nassin da yake karama wannan sallar ba za ka rama sai kuma mai tambaya ce to me mutum zai yi sai ya dinga istighfari da tuba taubatan nasuha ya dinga istighfari ya tuban da ba zai ƙara koma ba yawa Allah wannan alƙawarin sannan kuma ya dinga istighfari in Allah ya so sai ya yabe masa amma ba wanda ya ce ba wani nassin da ya nuna cewa zai rama wannan sallar domin inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta ita sallah abu mai imani wajibi ce mai lokaci wani wajibi ne amma iya damfar da lokaci an fahimci wannan sai yake cewa wal muqtaru lil maghribi lokacin da aka zaba domin gabatar da sallar magriba qadru ma tusalli ko qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha ita magriba dama a duk sallolin nan guda biyar tafi kowace sallah kankanin lokaci ana fahimta tafi kowace sallah kankanin lokaci ita dama magriba a galibiya lokacin ta baya fice awa 1 da rabi har ma larurun ma gaba daya to suke cewa daga zarar kai magriba to aka kaddara za ka ƙara wa ansaraka a ukun bayan ta to shine iya lokacin ta na mukutari kai magriba ka sake tahi kai rak'a uku bayan kai magriba to ne ƙarshen mukutari na magriba kaga dududu bai zama minti biyar ba ana fahimta yasa dama daga zaran rana ta fada magriba ta shiga kana sallan magribar to ka kwatanta lokacin da ka dauka ne rak'a uku bayan sallaman magriba to shine lokacin mukutarin magriba daga nan kuma har a kira sallar isha wannan laruri ne kuma daga nan har zuwa kamar 12 dare ko 12 da rabi to shine ƙarshen larurin magriba da isha ana fahimta tunda an ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl ila ghasaqil layl ila da hatta suna nuna iyakar abu ne har zuwa lokacin da dare zai yi duhu ana fahimta ina ghasaqi ay zulumatul layl a lokacin da dare yayi duhu shine wa min shari ghasiqin iza waqab ka roki Allah sharin dare duhun dare lokacin da ya juya baya an fahimta lokacin da ba alamar hasken rana kuma ba alamar hasken alfijir hasken rana ya batta dulum kuma hasken alfijir bai fara fitowa ba a lokacin dare iya tsakiyar duhu kenan to ka roki Allah tsarin wannan lokacin mugaye na aljanu da mutane duk suna amfani da wannan lokacin masihirta matsafa yan wannan masu wannan yan sihiri da tsafi duk suna amfani da wannan lokacin an fahimta duk wani abin da za a binne ko a tona ko a yi wani abu da shi a galabiya to ana daukan wannan lokacin ne ana zuwa a yi amfani da shi za ku yi mamaki wa'ansu daga cikin wanda zuciyarsa ta dake akan duniya wallahi wannan lokacin makabarta ma suke dubiya ɗayan dare domin neman duniya hisan makabarta kowa ce ga wani abu sai an toni kabari za a sa a wannan lokacin kuma yaje yasa ko ga wani ba ana son a ciri likafani gawa wanda bata jima da binnewa ba sai ya tafi ga sabon kabari kawai sai ya tona sai yanko likafanin zai dawo wani a ce a yanko jikin mamacin duk suna yi duk kuma akan duniya ana fahimta yasa Allah ya ce mu nemi tsarin Allah ga wannan lokacin dukkan wani sihiri da aka yi aka rasa yadda za a yi a warware to a wannan lokacin a gidansa sihirin da zai wahalar ko ya haukatar da mutum ko a ɗauke mutum hankali kwata-kwata daga abu to a galibiya dare ake amfani da wajen aiki da shi yasa Imam Zarnuji yake cewa man dalabal ula saharal layali duk wani wanda yake san ɗaukaka ko ɗaukaka ta duniya ko ɗaukaka a gun Allah to dole sai ya hore dare sai ya hana idanunsa bacci ana fahimta domin dare iya da surruka dewa daga cikin surun dare akwai a saurin sur'atul ijaba duk abin da kake roƙon Allah da dare a galibiya Allah ta'ala iya karba akwai kuma abu na nesa sai ya taho kusa cikin dare lokacin gari ya yi shiru jama'a dewa suna bacci yasa dama manzo Allah ke cewa ku yi sallah wa nasu niyam a lokacin mutane suna bacci ta dukkulul jadid bi salam sai ku yi ga aljanna cikin aminci kuma har ma magabata suna cewa mutum a ce kwata-kwata baya amfani da dare to abin zargi ne shari'a tana zargin sa a ce kawai da gama sallar ishirin kai ta bacci sai azuma ka tashi kullun kuma haka kake to shari'a ta ce akwai abin zargi a gogansa dole dai a cikin mako ka samu kwana ɗaya ko biyu ka dinga kokarin tashi awa ɗaya zaka samu minti 40 ne awa biyu ne in kana da kokari ka dinga ibada kana neman kusanci ga Allah to haka iya ƙara wa mutum imani kuma iya ƙara mutum ikhlas ana fahimta sai Malik ya ce wal mukhtaru lil isha lokacin da aka zaba na gabatar da salar isha'i min maghribi shafaqi ila sulusul laylil awwal cewa a lokacin da aka zaba na sallar isha'i shine daga zarar shafaqi ya bata shafaqi kuma shine wani ja da yake wanzuwa bayan rana ta fada daga zarar rana ta fada za ga gunda ta fada ko wani ja bai gama dishashewa to wani shine shafaqi to idan ka neme shi ka rasa wannan jajajen wanda da ya ragu na rana babu to shikenan lokacin sallar isha'i ya shi ana fahimta larurin sallar isha har zuwa ga sulusul awwal sulusul laylil awwal shine kaman 12 da rabi kenan 12 zuwa 12 da rabi wa daruriyahuma larurin magriba da isha'i sai ce ila tulul fajr amma wannan magana malamai sun masa raddi gaskiya ko kuma malamai sun kawo cin karo da wannan magana kamar malam Usaimin da kuma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce larurin magriba da isha shine zuwa kaman karfe 1 dare amma baya kaiwa jikin alfijir baya kaiwa amma anan malam Allah ya masa rahama ya ce har zuwa ketawan alfijir wallahu a'lam wa yashhadu li hadhihi al-awqat al-ahadith al-atiya waɗannan lokuta na sallah da malai kawo sai ya ce akwai abubuwan da za su karfafi wannan magana zuwa ga hadisai masu zuwa ga suna na ɗaya daga cikin hadisan hadis Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtuz zuhri idza zalatu shams manzon Allah ya ce lokacin sallan azhar daga zarar rana ta yi zawali wa kana dhillu rajulu katulihi katuli qamatihi har zuwa lokacin da dhillu rajuli inwar mutum za ta yi daidai da tsayinsa ana fahimta to shine lokacin azhar na mukhtari kenan amma malam ya hadduru al'asr kana nan kana nan matukar lokacin al'asr bai shigo ba kana cikin lokacin azhar kenan waqtul asri lokacin la'asar kuma malam tasfaru shams daga lokacin da inuwa ta yi tsawo daidai da tsayin abin da ta yi wa inuwa har zuwa kuma lokacin da rana za ta fara alamin yalon fadawa. Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad, da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Ahmad bin Hanbal duk sun fito da wannan hadisi. Hadisi na biyu, hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu qala, hadisin Abu Huraira Allah ya kare da shi yace, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, man adraka al-asra rak'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asr, duk wanda ya riska daga al-asr raka'a daya amma qabla an taghruba ash-shams, kafin rana ta fada, ace duk kai abinda zaka yi, kai abinda zaka yi har kana kokarin kammala raka'a daya kafin rana ta fada, to faqad adraka al-asra, to hakika ya samu al-asr a lokacin ta amana laruwa. Faqad adraka al-asr fi waqti had-daruri, an bayyanta ka samu al-asr amma a lokacin ta da laruwa. Hadisin muttafaqun alayhi ne, Bukhari da Muslim. Hadisi na uku a babin, hadisi Abdullah bin Amr bin al-As, hadisin Abdullah bin Amr bin al-As wannan shi ma iya cikin sahabbai dattawa da kuma shi ma iya cikin wanda suka a cikin mutum goma a cikin sahabbai da suka farawaito hadisi akwai shi a ciki. Shi baya cikin sab'atun fawqal alfi kullihim, baya cikin su amma iya cikin goma. Akwai mutane bakwai da su ne suka rawaito hadisi sama da dubu dubu kowanne. Akwai Abu Hurairah mai dubu biyar da wani abu, sai Anas dan Malik, sai Nana Aisha, sai Abdullahi dan Umar, sai Abdullahi dan Abbas, sai Abdullahi dan Mas'ud, an gane ko, sai wannan sahabi wannan Huzaifa ba wannan Mu'adh bin Jabal, sai Mu'adh bin Jabal, an bayyana wannan sune kowa ya rawaito hadisi sun fi dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma shi wannan iya cikin goma kuma goman farko na sahabban da suka farawaito hadisi. Wata rana shi wannan Abdullahi bin Amr bin al-As kuma shi ne wanda lokacin da ake rigima tsakanin bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali radiyallahu anhu, to da rigima ta yi rigima, sai aka ce to a zo a kowane bangare su naɗo wakili, a zo a zauna a yi sulhu. To bangaren Muawiya suka naɗa shi Abdullahi bin Amr bin al-As, bangaren Sayyidina Ali sai aka naɗa Abu Musa al-Ash'ari, ina Abdullahi bin Qais. To shi da aka zo, to sulhu za a yi, a zo a zauna a yi sulhu, me wannan matsalar ya za a aurare ta, ba irin matsalar zanga-zanga ya rezo ba, tunda an san matsalar kuma an san da za a aurare ta, an ki aurare ne kawai. A yau a zo a ce an janye subsidy, an dade subsidy, shikenan kowa ya aje makamansa. Amma wancan matsala ce aka dinga fama, to da aka zo sai shi wannan sai ya buƙaci Abu Musa al-Ash'ari cewa, tunda ya zo da yawan waɗancan ɓangaren, ya ce yanzu sun sauka daga matsayinsu na khalifanci, shi ma zai sauke na sauki din, sai a zo a zauna kuma a yi sulhu. To da shi Abu Musa da ya ce to shi yawunsa ya saukar da ɓangaren Sayyidina Ali daga khalifanci, suna jin haka suka ɗau hayaniya ɓangaren ma, shi kenan, ka san ba yau aka fara hayaniya ba dama. Ai sun je sun sauka, ya sauke shi kenan, yanzu ma'auye ne. Kaga maimakon a yi sulhu wata sabuwar rigimar kuma ta ƙara tashi. Kuma wannan Abdullahi bin Amr bin al-As shi ne lokacin da wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aiki yake cewa yanzu nan ɗan aljanna zai zo. Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce sai na duba na ga wasu, sai na ga wani mutum ya zo, wanda ba bai ma fita a cikin sahabban ba, haka ba ficacce bane a cikin sahabbai. An sake samun wani lokaci sai ke cewa yanzu ɗan aljanna zai zo, sai dai wannan mutum ya sake zuwa. Sau uku ana haka mutumin nan iya zuwa. Da shi Abdullahi sai ya ce kai, shi na je gidan mutumin na ga me suru. Da ya je ya ce ya kawo masa bakunta, ya zauna ya ji ato barka da zuwa, sanda zuwa ya baya ya sauke shi, kawo masa ruwa da ɗan abin su da ya sauka ya zauna. Can kwana ɗaya biyu ya ga shi ya ma fi shi ƙoƙari game da aikin ibada, da ya fi shi ƙoƙari. yace bawon Allah ni fa wannan bakuntar da nazo ma da biyu ba ni fa so uku muna zo da manzon Allah iya ce yanzu dan aljanna zai zo kuma sai ga kai ne ka zo da Allah mai so ka ga ni ba kwana nake ina sallah ba azumi ma ni ba kullun nake ba alamin zalitin ne ma ba kullun bane kuma karatun Qur'ani gashi nan kana gani ba kullun nake amma ni na san ina da wata al'ada guda daya ban taba kwana da wani dan ya bata mara ya zuciyata ban taba kwana da haushin wani a zuciyata ba tunda nake yace hasali ma wata rana idan zan fita yace Allah gahi zan fita duk wanda yayin ba daidai ba Allah tun kafin ya muna yabe masa yace wannan al'ada da ce to wannan shine surun sarkin zuciyarsa da rashin kullatar wani musulmi a zuciya to sai Allah ta'ala ya ga zuciyarsa ta wanku sai ba shi aljanna dama zuciya ita ce mutum idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta baci mutum ya baci shi Allah ya ce mai gina zuciyarsa ta gyaru duk abin da yake bai taba jin haushin wani ba wallahi yace bai taba hawana da haushin wani ba duk abin da ka masa an kun ba haya ne ko kai daga nan ya huta ya tafi yake ne ya bar abu ba da wannan ne ko da biyu ba abin da za ka yi masa ya ji haushin kare kwana ya ji haushin ka bai taba yin wannan da kun ga wannan darasi ne gaskiya mu yi kokarin sassauta zuciyar kar mu dau abu mu ce kawai no going back akan wani ra'ayi mu riƙe ra'ayin riƙau musulmi ba san shi da wannan ba duk abin da ga ya taso to har in al'umma sun karkata ga wani abu ko maslaha shi kai ma karkara manzon Allah da kansa fa Allah yake ce masa wa injanahu lisalimi sai ya ce fajanahala har in an zo za ku yaki da kafira har in kafiran sun ce sulhu muke so sai Allah ya ce manzon Allah ku yi sulhu karkace ba za a yi ba kafirai fa ba ma musulmai ba kaga ashe babu ra'ayin riƙau da ra'ayi addini babu shi an bayyana nan to wannan shine abin da Abdullah bin Amr bin al-As yayi yace bai taba kwana da wani a zuciyarsa bane ya bata masa rai yake fadawa kai Abdullah yake jin magana a gun wancan bawan Allah din to shine yake cewa Abdullah bin Amr bin al-As Allah ya kare yadda da shi kare kare Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kare yace wa waqtu salatul maghribi sai manzo Allah yace lokacin sallar magriba idza gabati shamsu daga zaran rana ta fada malam yasqutu shafaq kafin kuma shafaqi ya fada shine yasqutu kafin ka nemi wannan shafaqin ka rasa kafin ya fada a dina ganin sa to shikenan lokacin sallar magriba ya shiga kuma iya bata shikenan lokacin sallar magriba ya buci rawahu muslim wa ghayra hadisi na hudu hadisin na Aisha Allah ya kare da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العشاء مزن الله يكي فدانا نعيشة تتاجي مزن الله إياه چيوا قام بدأ صلى العشاء صلوها فيما بين يجيب الشفق إلى ثلث الليل النسائي وأصله في صحيحين نعيشة الله يكاري داري دي تتاجي مزن الله صلى الله عليه وسلم قام بدأ صلى العشاء صلى الله چيتا دقلوكة اند شفق إياه بتا har zuwa sulusul layl har zuwa daya cikin uku na kason dare shine dai kaman can sha biyu ko zuwa sha biyu da rabi ana fahimta dama kuma duk sallolin nan guda biyar sallar isha ce kadai aka ce yinta a wancan lokacin yafi yinta a farkon lokaci daraja da kima matukar zaka samu jami'i din ana fahimta waɗanda suka yi jam'in sallar isha su kaman 11 dare ko 12 to jam'in su yafi samun matsayi da daraja akan wanda suka yi jam'in su a wannan lokacin da muke amma kuma in ba za ka samu wancan jam'in ba a lokacin to kai a farkon lokacin shi amma duk salloli biyar din nan kowace an kudaitar ayi a farko ayi a farkon lokaci amma sallar isha kuma in dai hadda za ku yi jami'a masallacin ku a wancan lokacin yafi kine hikimar da manzon Allah yake cewa yukrahu an-nawmu qablaha wal hadithu ba'daha sallar isha an karhanta kai bacci kafin kai ta sannan kuma an karhanta zama dabar hir kai bayan kai ta in ba kai bane sarkin yare bayan 12 dare kuma jira zaka bida kaga 11 yamma wani karfe 10 gaban mu masu karamin abin na karfe 10 mutum ya gida to kaga in dai har ba da wani dalili mai karfi ba kana ga masallar isha da masu ake ko ka tafi gida kina hego ruwa ana fahimtar wannan shine wancan hadisin kaga a daidai wannan gabari kamata a sako shine zai fara faida yukrahu an-namr qablaha wal hadisu ba'da ina har an yi ta a wancan lokaci din fahimtu hadisin imamu nasa'i da kuma asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim qala shaykhu rahimahullah malan allah ya masa rahama yake cewa wal muqtaru lis-subhi min al-fajr ila al-istirari wa daruriyatuhu ila tulu'i shams wal qada fil jami' ma duna zalik ma wara'a zalik malik ya cewa lokacin da aka zaba na sallar asuba shine daga zarar al-fajr yake to al-fajr na biyu kenan ila al-istirari har zuwa dabda fitowar rana shine istirar rana ta dauko haka ta yi alama fitowa shine lokacin sallar asuba na mukutarinta mukutari lisubhi kenan daruri na sallar asuba shine ila dulu'i shams har zuwa fitowar rana rana tana fitowa shikenan larurin sallar asuba ya tafi ana fahimta hace wal qara'u wal qada'u fi jami'i wa ra'azali duk abin da ya haura lokacin sa nan mu laruri to abin da ya biyo baya qada'i ne ana fahimta duk abin da ya zo bayan larurin lokacin sallah to qada'i ne kuma qada'i sai da dalili mai karfi ake sai shari'a ta baka dama kai zaka البيان ويشهد له هذه الاحاديث الاتيه akwai hadisi da zasu zo wanda suke karfafar wacce magana ta malam kun ga wata hikima da ya kamata a fara a ƙara fahimta kun ga malam da ya kawo wancan fatra din al-muqtal li zuhri ko sai shi malam mai sharhi littafin sai ce ga hadisi a karkashi kun ga nan ma da ya kawo wannan fatra sai ce ga hadisi a karkashi a kullum musamman ga marar daliban ilimi ina cewa fiqihun nan musamman fiqihu wannan na maliki abin da ya shafi akadari iziya risala ishimawi a galabiya nassin hadisi ko aya suke bayani a kansa ba sa kawo nassin a rubuce ne domin dama a galabiya sai littafi ne saboda kananan yara masu koyon karatu ana ganewa yasa sai su fassara nassin su kawo shi a rubuce ba tare da an kawo gundarin nassin ba kun ga duk maganar da ya faɗa da cewa wal muqtaru lis-subhi min al-fajr ila al-istirari to ga wannan hadisan kamar su ya fassara dan dai bai kawo nassin hadisan bane ba ana fahimta sai malaici hadisi na ɗaya hadisu samura bin jundub hadisu samura bin jundub bin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul samura yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tagurranna ahadukum bin da'i bilal min as-suhur kadayan ku ya rudu da jin kiran sallar bilal musamman in suhur zai hi bilal idan ya kira sallah to na asuba to lokacin suhur din kenan karka ci an kira sallah na daina cin abinci yace karka rudu da wannan hi bilal dama a galabiya iya kiran farko domin masu azumi su tashi abinci ko kuma ka tashi ka fara shirin sallar asuba ta kusa an fahimta wala hazal bayad hatta yan tatira muslim abu dawud yace ko da kaga wani fari na ketowan alfajir farko to kar ya rude ka an zaka yi azumi kace ba za ka yi sahur ba hatta ya tatira har sai ya jagiza ma'ana wannan hasken na alfajirin farko ya ja har alfajir na biyu ya zo ya same shi to shikenan daga nan mai sahur sai ya kame amma lokacin sallar asuba ya shiga kenan an fahimta حديث النبي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس دوك wanda ya riski sallan asubahi rak'a daya kafin rana ta fito faqad adraka subha hakika ya samu asuba a lokacin ta amma na larura hadisin ya cikin bukhari da muslim wa hadith عبد الله بن عمرو ان غاني كو حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtu salatu subhi lokacin sallan asubahi min dulu'il fajr daga zaran alfajr ya keto malam tadli ash-shamsu amma har aje gun da rana bata fito ba shine lokacin sallan asubahi amma daga rana ta fito to shikenan lokacin sallan asuba ya juya baya lokacin laruwa lokacin qada'i kuma shine wannan zai ci gaba Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wal qada'u fi jami'i wa ra'a zalik male ce qada'i ne duk abin da yazo bayan lokacin sallah na laruri to ya zama qada'i yace ai inna salata az-zuhra wal asra haqiqa sallan az-zahr da al-asr ba'da al-ghurub bayan rana ta fada qada'un sun zama ramuwa ba sun zama ada'un ba kun san akwai ada'un akwai qada'un shi ada shine ka gabatar da sallah a lokacin ta an fahimta lokacin kuma bi ne akwai na laruri akwai mukutari akwai laruri a lokacin farko kenan akwai mukutarin sa akwai larurin sa wannan shine ada'i kai sallah a ɗayan lokacin nan guda biyu kai ada'i amma daga zarar lokacin larura ya fito qada'i zakai an fahimta wannan kine ce azhar da al'asr daga zarar rana ta fada baka yi su ba to su zama qada'i wal maghribi wal isha'i ba'da dulu'il fajr qada'un da sallan maghriba da isha'i daga zarar rana ta fada sun zama qada'i afwan daga zarar alfajr yake to sun zama qada'i was subhi ba'da dulu'il shamsi qada'un ita sallan asubahi bayan rana ta fito to ta zama qada'i wa yajma hadhihi al-awqat kullaha qawluhu alayhi salatu wassalam wannan lokutan sallan gaba daya suna karkashin fadin manzon Allah da yake cewa sallallahu alaihi wasallama fil qada'i a cikin abin da yasa shafi ramuwa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa zalika rawahu al-bukhari wa muslim ma yake yake cewa sallallahu alaihi wasallama man nasiya salatan kun ga bin nakira annakira aglab tafid al-umum ita nakira tana fa'idantar da jami'i duk wanda ya manta wata sallah kowace ce shi yasa ce salatan din nan amma da kamar wata sallah ce kwaya din to za a ce man nasiya salata akawo alif da lam na ma'ayiba amma rashin kawo alif da lam din to kowace sallah da shigo ciki tun daga asubahi har isha'i duk wanda ya manta wata sallah tsakanin sallolin nan guda biyar mantuwa ce ta sabe yi ba an fahimta kun san shari'a ta yi da mantuwa yasa ma ka ce rufi'atul aqlam an thalath an dage rubutun alqalamin rubuta alaki kan mutane guda uku anna'in hasta yi sai kaba mai bacci har sai ya farka dukkan macalar da zaka yi a mafarki to ba za a rubuta mazauni an fahimta sannan mai mantuwa sannan kuma wanda aka tilasta masa yin abadaran sa ba to waɗannan ukun duk abin da za su yi shari'a ta shi an dauke musu laifi ba laifi bane an fahimta nan to kaga nan maza la ce duk wanda ya manta bai sallah ba falyusalliha to shikenan sai sallaci sallar idza zakara daga ya tuna daga ka tuna to shikenan ai ban yi sallar kaza ba shikenan sai ka tashi da gaggawa ka je kai la kafarata laha illa ba wata kafara in ba wannan din yinta a lokacin da ka tuna shine kafarata kine suke fadar waccan ayata cikin suratul Taha da suke cewa qimi salata li zikri ka tsaye da sallah domin tunawa da ne ko ambatona an fahimta wa an Jabir radiyallahu anhu daga sahabi Jabir bin Abdullah Allah ta'ala ya kare da shi wannan kuma shine wata rana sai manzo Allah ya ga lalle a hannunsa ya kulle lalle haka dama iya daga cikin sunna idan mutum ya aure ya lalle a hannunsa na dama an fahimta ya daura lalle ya ja to a lokacin sahabbai suna wannan duk wanda ya aure ana gane shi ta wannan to da manzo Allah ya ga kunshi a hannun Jabir sai yake cewa ba Jabir kai aure ne sai yake cewa eh manzo Allah lai aure sai yace asayiban an bikira bazaura ka aura ko buduru sai yace manzo Allah bazaura na aura sai ce fa hala bakira me yasa baka aure budurwa ba sai ce manzo Allah babana Jabir ya mutu afwan babana Abdullahi ya mutu ya bar min kannai mata guda 8 duk mata ne kuma ni kadai ne namiji idan na auro budurwa na hada sun zama tara kenan ko ba haka bane yace to amma sai na auro bazawara domin ta taimake ni wajen tarbiyar su sai manzo Allah ya jinjina masa abin da ya jinjina masa yace kware da gaskiya abin nan da kai ya kamata a yaba ma tunda har ka sanya tarbiyar ƴan uwanka a zuciyarka bayan babanka ya mutu tabbas bazawara za ta taya ka game da tarbiyar domin ita tana da working experience ana fahimta to wannan shine Jabir Allah ya kara yarda da shi Jabir yake cewa ja'a Jibril alaihi salam mala'ika Jibril alaihi salam ya zo fa qala lahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo masa fa qala yace da shi um fasallih ka tahi kai sallah fasalla dhuhra hina zalati shams sai manzo Allah ya sallaci azhar lokacin da rana ta yi zawali summa ja'ahu da lokacin al'asr sai mala'ika Jibril dawo ja'ahu al'asr fa qala qum fa salli da lokacin al'asr sai zo ki ce manzo Allah ta yi kai sallah fasalla al'asr hina sara zillu kulli shay'in mithlahu he sallaci al'asr a lokacin da inuwa tana yin daidai da abin da ta yi wa inuwa aw qala sara dhilluhu mithluhu ko kuma inuwa ta yi daidai da abin da ta yi wa inuwa din summa ja'ahu al-maghriba sannan sai yazo masa da maghriba fa qala qum fa sallih sai ce ka tahi kai sallah fa salla kina wajabati shams shine shine tagribu shams yana sai ya salla lokacin da rana ta fada aka ne ganin ta shi yasa ma game da muke cewa iza wajabat junubuha fakulu minna wa dhimul qani aw al mu'tar lokacin da gangar jiki ra kuma ta fadi kasa an soke shi ya fadi yini fa iza wajabat junubuha ana fahimta ka ganin sai dau wajabat ai lokacin da rana ta fada aka dena ganin ta summa ja'ahu al isha sai yazo masa sallar isha'i fa qala qum fa salli yace ka tahi kai sallah ya rasulullah fa salla hina ghaba ash-shafaq sai manzo Allah ya sallaci isha lokacin da shafaqi ya bata aka dena ganin sa summa ja'ahu al-fajra sai yazo masa da asuba fa qala qum fa salli yace ka tahi kai sallah haka ne sai yace masa ka tahi kai sallah ko to yana yawa fa qala qum fa salli fa sallahi na baraka al-fajr sai mal manzo Allah ya sallah lokacin da al-fajr yake to hine fa iza barikal basar lokacin da ga farin ido ya walqato farin ya fito hine barika hine a ce ana cewa ma wannan walqiya al-barq an gane ko to lokacin da ainihin al-fajr ya walqato a ga hasken sa to yi sallan asuba a lokacin kun ga qur'ani shine sarkin luga da duk wacce luga da ga gare kamar da qur'ani zata fasaru dolanta ana fahimta shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su Umar dan Khattab wata aya cikin suratul inshiqaq ne innahu zanna allan yahu innahu zanna allan yahu to sai ya kasa bugane mai yahur take ne asalin yahur hine raja'a ne zanna allan yahura ay zanna allah yarja shi kafiri da ya mutu ba daidai ba iya zaton kamar Allah ba zai iya dawo da shi ba to da yaje kasa gane hura sai ya fita kauyuka ya tafi bayan garin Madina ka can kauyuka sai ya samu yara suna wasa sun kama wani suna cefa shi sama in sun cefa shi sama idan ya da hara 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 tsair hara hara sai gane hara ai raja aiki ne ana fahimta sai ya dawo sai gane masa kun ga larabawan makin da suka zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda zai fassara qur'ani to wajibi ne sai ya san larabci in bai yi ido a cikin lugar larabci ba to tafsirin nasa zai ke yi ne dai kamar hira haka ba zai bada shaukin da ake so ba domin Qur'ani iya zuwa da manya-manyan kalmomi ne manya-manyan kalmomi sai kana da dictionary na fasa su ana fahimta to kun ga nan sai aka ce barak al-fajr lokacin da al-fajr ya walqatu harkiya hasken su ya walqatu hasken su ya bayyana fahimtu aw qala hina sata al-fajr sata al-fajr lokacin da al-fajr ya leku sata an gane ko shine kaman kharaja lokacin da al-fajr ya fito suma ja'ahu min al-gadi sanan washi gari sai ya zo wa manzon Allah liz-zuhri ya zo masa daidai azhar fa qala qum fa salli sai ce ka tashi kai sallah fa salla dhuhra hina sara dhillu kulli shay'in mithluhu kaga hadisin iya nuna mana lokacin mu ko tayi da laruri ne kun bayyanta kaga tunda zai sake mai zai dawo mai meta daga farkon azhar zuwa saba al-fajr din nan to duka iya bayani ne kan mu ko tari kun bayyanta magana mu ko tarin lokacin yake bayani kuma daga wannan summa ja'ahu min al-gadi din to abin da ya kasa kuma lokacin laruri zai ma bayani kun bayyanta magana dole sai an yi wannan tafsilin za a gane wannan na farko kashin farko lokacin mukutari lokacin da aka fasaho gabatar da sallah lokaci na biyu kuma lokacin laruri fahimtu to da ya dawo washi gari sai ya ce ka tahi kai sallan azhar lokacin da inuwa ta yi daidai da abin da ta yi ma inuwa kaga ajiya wannan lokacin kuma lokacin karshen azhar ne kun fahimta karshen lokacin azhar shine karshen lokacin da inuwa ta yi daidai da abin da ta yi wa inuwa kuma daga lokacin da asar za ta shiga kaga washi gari da su suke cewa ka tayi kai azhar a wancan lokacin an faɗi lokacin laruri ne makutari kuma yanzu ana faɗan lokacin laruri kuna fahimta to a summa ja'ahu lil asr sai yazo masa lokacin la asr fa qala um fa salli ka tayi kai sallah فصلى العصر حين سين صار الذل كل شيء مثليه سي صلاتي العصر لوكacin da kowane abu inuwa sa tare da talin ka hiso bi kaga an samu kari akan lokacin je kenan summa ja'ahu lil maghribi sai yazo masa da magriba waqtan wahid ita magriba lokacin da gari zalama an fahimta malam yazal anhu ko bai gushe daga wannan lokacin je da yau magriba lokacin da gari ta ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل sai zo masa da isha amma lokacin da dare ya raba biyu kun ga wancan kuma an ce lokacin da shafaqi ya bata wannan kuma an ce lokacin da dare ya raba biyu aw qala sulusul layl ko daya bisa ukun dare fasallar isha sai sallar isha ثم جاءه للفجر sai zo masa domin sallan asuba wa shi gari hina asfara jiddan lokacin da rana motsin fitowar ta ya fara alama hasken ta ya faru na jaji-jaja shine yin asfara jiddan fa kala qum fa salli fa salli al-fajr sai ka tace ka tahi kai sallah sai sallar zallan asuba suma kala shi ma baina hazaini waqtun tsakanin mukutari da laruri duk lokaci ne sai dai illar jirkin ta sallah ka ce he laruri to da wahala ka samu jami'i abin da yasa ake kwadaitar da kai sallah a muku tarihi ne samun jami'i ko manzon Allah da kansa yake cewa salatul jami'i afdal min salatul fazzi bi 25 daraja a wata ruwayar bi 27 daraja sallar jami'i da zaka yi darajar ta tafi kai sallah kai kadi da daraja 25 ko da daraja 27 ana fahimta shine ɗaya daga cikin magabata Abu Sur'a shi idan wata larura ta sa bai samu sallar jami'i ba to idan yazo yi sallar farillar da bai same ta a jami'i ba to sai yayi nafila kwatankwacin ta sau 25 ana ganewa idan misali sallar azhar ce ta barci bai samu jami'in ta ba idan yazo yi sallar al-asr azhar din shi kadai bai samu jami'i ba to yayi nafila raka'a hurhudu sau 25 yace wai Allah ko lada didi nake samu zan yi meke din wancan jami'i to amma yanzu ba kage da ganin wannan kasan ba sakaci bane yana samun sallar jami'i larura ce ta gaske amma yanzu mu din da sai dai a hankali mutum iya ji iya gani dan karamin uzuri sai yana isa musallar jami'a eh eh chatin na waya sosai kuwa wani lokacin ma gulmace yana gulmar wani ma wani ma iya iya maini ko iya wannan dangwala da wai gayi nan bana an dangwala da zo gaji nan gwai an ce sun sha sun an yi ta buri buri kuma an ce wai kai ta fashe kadan da ana son za ta fashe da yawa ita fashe dan gada to kaga ni dama bai hude bayan da za a bai hude ma da ya zo ma da wani abin da to gaji nan dai ni dai bace caca ba amma dai wa'an su faduwa ma suka yi dan wani kudin datar ma bai dawo ba ballin sana a ciri ba Allah ya saboga to yace ba ma baina hazaini waqatu daga lokacin mukutari zuwa lokacin laruri duk lokaci ne sai dai abin da nake faɗa shine ka kiyaye sallah a farkon lokaci akwai hadisi mai bayani akan sa aikin da Allah ya fi kauna ne sallah a farkon lokaci abu na biyu kuma sallah a farkon lokaci zaka samu jami'i amma a galibiya laruri ba a samu jami'i sai dai in masu larurin kuna da yawa sai ku haɗu ku yi jami'in ku wannan ba matsala amma larurin ka na kai kadai wani lokacin sai dai kai sallah kai kadai baka samu jami'i ba sai ce ma baina hazaini waqtun inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu ahmad wa nasa'i wa tirmidhi wa nuqila anil bukhari annahu qala an naqaltu an cirato daga imam al bukhari yace huwa asahu shay'a fil waqti wannan hadisin yafi kowanne hadisi inganci cikin bayanin lokacin sallah eh fil waqti go cikin lokutan sallah yafi inganci wajen sha'anin lokutan sallah kaga yayi bayani baro gashi akwai mukutari akwai daruri akwai mukutari akwai daruri fahimtu qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yace wa man akhara as-salata hatta kharja waqtaha duk wanda ya jirkinta sallah bai yi ta ba sai da lokacin ta ya fita fa alaihi zambun azim iya da zunubi mai girma a kansa ya dauka a kansa zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan aw na'ima sai dai in bacci ne ko mantuwa to dama da zuna karanta muku hadisin cin ko kaga shi ma hadisin ya gawo ana dan dai bai kawo nasin sa bane kun bai mishi magana ko illa an yakuna nasiyan aw na'ima sai dai in bacci kai har akai sallar tabarka baka yi jami'i ba aw nasiyan ko mantuwa ce ta sa ba kai sallar ba har aka yi ta a cikin jami'i lokacin da fita uzuri na shari'a kenan iya cikin biyu na suna cikin uzurin shari'a bacci da ainihin wannan da mantuwa da kuma tilastawa a ce a kawo mutum a daure shi ko dake ma wannan malamai sun ce mutum zai yi sallah a zuciyarsa duk daurin mai daure ya ba zai daure ma zuciyar ga ba ya kai kai sallah a zuciyar ga kuma ta yi an bayyanta to dai wannan guda biyun nasu ya tabbatar da cewa iya cikin laruran da aka yadda kai sallah bayan lokacin ta ya fita albayan ya'ani anna fi ta'khiri salati cewa daga cikin abin da yake kan jirkin ta sallah an auqatiha daga lokutan ta almuayyana lokutan da aka ayyana a yi su wannan lokutan da aka yi bayani to duk wanda ya jirkin ta bai sallah a wancan lokutan ba to zamban azima iya da zunubi mai girma zunubin ma ya kawo akan shi illa an yakuna li udhrin maqbul sai dai in akwai uzuri wanda shari'a ta karbe uzurin kan nasiyani aw an-nawmi wa nahwihi ma kamar mantuwa ko bacci ko abin da ya kama da wannan ya miki da lokaci eh sauraminti goma a za mu karasa insha Allah qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya cewa bayan da Allah ya jero annabawa ya ta magana su sai ya ce bayan sun tafi sai muka maye bayan su da wa'ansu mamaya in an ce khalifun to mugun mamayi kenan khalifa kuma shine mamayi na alkhairi yayin zaki ce khalifati rasulullah amma khalifun to na gaban mutumin kirki na bayan ko mutumin manzari an bai mishi wannan shine khalifun sai Allah ya amfani da wannan sai wa'ansu munanan mamaya wanda ba su da hali mai kyau suka maye bayan mutanen kirki kun fahimta daga cikin mummunan halin su sai Allah ya ce aba'us salah suna tozartar da sallah kaga ashe duk mai tozartar da sallah iya cikin mai mummunan hali a shari'an shi suna tozartar da sallah wattaba'u shahawati kuma suna bin soyayyen zuciya kaga bin san zuciya shi ma mummunan dabi'a ce a musulunci fa sawfa yalqauna ghayya Allah ya ce da sannu wannan simple lil mustaqbal sawfa lil mustaqbal nan gaba kadan Allah zai jefa su a wani kwarin azaba ghayya an ce wani kwari ne a wutar jahannama ita ma tana tsoron wannan kwari domin bala'i an bayyana mana wutar ba a cikin wutar yake shine ghayyu shine wata matar ce kun ji qur'ani ma akwai gayya a shi za mu je gayya to ai gayyar ba ta mutanen girgi ba ce ba gayyan ai wajin finari ja wani kwari ne a wutar jahannama Allah ya tsare mu fawailun lil musallin Allah ya ce bone da shiga uku ya tabbata kan masallata alladhina hum an salatihim sahun sune masu wargi da wasa a cikin sallar su ibnu kasir kija sune masu barin sallah akan lokacin ta an bayyana shine wani daga cikin masu bazata din nan yan addinin mishan yaje ya samu an su mutane da ba sa karanci a to ga yana ku kuna ta sallah kuna da sallah ai qur'anin na kuma ya ce fawailul lil musallin ai azaba ai kun san wani dai azaba to an ce masallatan za a yi heske hiru kuma suna jinsa kaga ba karatu yace to garanta mana gaban inda masu karatu ne amma suka shiru dai jawo su a wannan ne gashi dai wailul lil musallin aka ce bonin azaba ya tabbata ga masallata kaman rannan a wani bawan Allah wani babban mutum ne aka yi min waya akwai wata likita a FMC musulma ce da ta musulunta ta auri wani musulmi koi wani daga cikin yan uwanta a da yaji yace qur'anin na kuma gashi nan cewa gati abin ya turo min a waya ma ya faɗi wani abu a qur'ani cewa a yawwa annabi Isa alaihi salam waja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina amanu fawqal ladhina kafaru ila yawmil qiyamah waja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yawmil qiyamah aka kutun wannan gun aya cikin sura al-imran cewa ai gashi nan a qur'anin naku an ce mabiyan annabi Isa Allah zai so ne sama ga kowa har zuwa kiyama da wannan aka yi daidaita ta kuma kiransunci a ba ma wannan ba ai mabiyan ana nufin mabiyan annabi Isa akan kafiran annabi Musa magana kira mabiyan annabi Musa annabi Isa da suke bi shi kuma sauran mutanen annabi Musa da suka samu annabi suka kibinsa to su ne Allah zai daga mutanen annabi Isa akan su shikenan magana kina yace to ai ga wata ayin Qur'ani ita ma ta ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riki alƙawari ga annabawa har annabi Isa yace la tu'minun nabi wa la tansuranna he sun yadda da annabcin manzon Allah he kuma sun ce za su taimake shi duk halittun duniya sai da Allah ya assemble mu a gaban sai faɗa mana wannan sai shi kala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin nace kai translate na wannan ayar ga tura mata wai Allah inda rabban ta gane abin da aka mata amma da siza ce kun ga wannan dama suna shigowa waɗannan mutanen kuma wallahi har jami'o'in musulunci suke zuwa suke karatu domin su dinga daukan irin waɗannan shubuhat din su zo su dinga batar da musulmin da ba sa karatu a daunoyin zai jami'ar Sudan ko wata jami'a ta musulunci su karatu su karanci Islamic studies ko su karanci Larabci kawai manufar dan zo su batar da musulmin da ba sa karatu su jawo musu nassin Qur'ani ko nassin hadisi su kin musu bayani su kuma karatu suke yi ba ana fahimta to wannan ga kalubale ne mu tashi mu karatu mu fahimci addini alladhina hum an salati musahun sai hadisi na gaba an Sa'ad bin Abi Waqqas qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawli Allah ta'ala yace na tambaye manzon Allah game da fadin Allah ta'ala da yake cewa alladhina hum an salati musahun sune masu wargi da wasa cikin sallolin su kuma alladhina yu'akkiruna salata an waqtiha sai manzon Allah ce sune masu jirkin da sallah ba sa yin ta a lokaci rahul bazzar an ikrima bin ibrahim wa an nawfal bin muawiya radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man fatatu salatun manzon Allah ce duk wanda wata sallah ta kubuce masa bita a jami'i ba fakannama wutira ahlahu wa malu kamar yayi asara dukiyarsa da iyalansa gaba daya ibni maja akwai kuma riwayar ta zo sallallahu alaihi wasallam man fa tattu salatu al-asr fakannama awtara ahlahu wa malu kamar dai kana nan kai mai iyali ne mai dukiya kawai kai tafiya ko ka je wani guka zo dawo ka ga ba dukiyar ba iyalin duka sun halaka to rasa sallar jumi'i guda ɗaya daidai take da wannan asara kun ga shi ba karamar asara ba ce ba fa kai ko ni talaka ba a mai hannun jari da yawa ba mai hannun jari da yawa mai abubuwa da yawa mai iyali da yawa ya 30 40 da sauransu ya dawo ga ba kowa duk sun mutu ba duk abin da ya mallaka Allah ya halakar da shi ya dawo zeron sa shi kadai to wannan bai kai wanda ya rasa sallar asara jami'a sara an bai mishi magana aka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa ani ibn abbas radiyallahu anhu ma abdullah dan abbas Allah ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini duk wanda ya hada salloli guda biyu min ghairi uzri ba tare da wani uzri na shari'a ba faqad ata baban min al-kaba'ir to ya shigo ta kofa ta kaba'ir zuru haka kawai ka hada sallah guda biyu haka kawai ba dalili to ka zo kai kabira zunubi kamar mutum yayi sata ko yayi shagiya ko yayi zina ko yayi liwati iya cikin kaba'ir zunu ka lalle shi annan sallah iya da girma ke rahul hakim wa amma idza kana ta'khir an udrin male ce amma idan jirkin ta sallar da uzuri ne kanawmin aw nisyan kamar bacci ko mantuwa aw ghairihi ma ko wani wadannan faqad bayyanahu qawluhu alayhi salatu wassalam hakika manzon Allah yayi bayanin wadannan rafa'an an ummati al-kaba wa nisyan an dage rubutun a alqalam rubuta zunubi al-ummata kuskure da mantuwa kuskure ya shigo ciki mantuwa ta shigo ciki sai bacci ana fahimta al-qatu wa nisyan kuskure ba ganganci ba akwai bambanci da qatu da qatu da kaɗaya kaqi'un shine mai ganganci al-qatu kuma kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta ana bi cika ba ana ba can kuma inna fir'auna wa qama inna fir'auna wa hamana wa qaruna wa jinuduhuma sai ce kanu khati'in ba ce muqti'ina ba su ganganci suke ba kuskure ba fahimtu kalmar ce akwai sulasiya akwai rubaiya Allah ta'ala ya samu dace zamu samu matsaya ne insha Allah lokaci ya cin mana kuma mun zo gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ya dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ƙara mana albarka cikin rayuwarmu Allah ya ƙara mana albarka cikin wannan damina Allah ka ƙara mana ruwa mai albarka mai alkhairi Allah ta'ala ka dirar da wannan damina har ƙarshe cikin alkhairi da albarka Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai tada hankalinmu ya Allah ta'ala ka yi nesanta shi da mu Allah ta'ala duk abin da zai tada hankalin bayinka musulmai Allah ta'ala ka kade mana shi ya Allah wanda suke fakewa da wannan al'amura na wannan ƙasa da niyyar tada hankali da kawo al'amura na ta'addanci Allah ka yi mana maganin su ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka bawa shugabanninmu ikon gane gaskiya da binta Allah ka nuna wa shugabanninmu gaskiya ka ba mu ikon binta ya Allah Allah ka ƙara nuna mu son zuciya ka ba su ikon kauce masa ya Allah ta'ala ka taimake mu ka dora mu akan tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya dukkan masu bukatu da mu da su duka Allah ka biya mana waɗanda suka zo wannan maktaba Allah ya mai da kuwa gidansa lafiya ladadakin da ake samu irin wannan taro Allah ka hada mu da shi Allah ka raba mu da rushewan aiki muna addu'a ga wanda ya asasa wannan maktaba din Allah ya karba ayyukansa Allah ka ƙara masa budi wajen ayyuka na alkhairi Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ka shirye da zuriyarsa da tamu Allah ka buɗa masa cikin hanyoyin samunsa da mu duka Allah ka bashi tsaro da kariya dukiyarsa da iyalansa da mutuncinsa da mu duka Allah ta'ala karfa mana asiri duniya da lahira akwai mallam Isa mai kula da media yayi tafiya zuwa garin Jos a jiya to muna masa addu'a Allah ya dade shi lafiya Allah ya tsare masa hanya ya dade shi lafiya amma akwai mataimakin sa yazo daga Kano shi kuma mallam Adamu gashi na shi ma muna masa barka da zuwa da fatan Allah ya sa ya zo lafiya shi ma ya koma gidansa lafiya Allah ta'ala ya kade mana fitina ya kade mana hawo da tsautsayi da asara Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi